dangila sai tubalingila sai ngishi kingila sai magi dangila sai magi dangila shi baje maro wai gi yake wa mai kaza abu baje maro as as yake wa yan uwa mai gidan gila shi baje muru wai rigi yake wa mai kaza abu baje murin asa as yake wa yan uwa
mai gidan gila shi baje
murin
wai rigi yake wa
mai gidan gila
sai
kaliki buwai bange na fan saba maka wa rabo ka sani ni bange na fan cuwatar wani wa ni a yau muradi na na sanar ba da batawa rabo ka zame mini jagora kar na yin zanwa isar da safo na da sani ba da kangarawa dan uwa
mai gidan gila shi baje maran wani gi yake wa
mai gidan gila sai
ka za a baje maran as as yake ba yan uwa
hannun ka mai sanda ana kama ba zan bane wa arashi nake jama'a wacin fuska wani wa je ka maza gyara in ka tsince kanka wagazawa ni kira nake aje a fada ka in ba nuna gawa karkashin azanci dan asani dan kauda zamba shura shura ba shi hannun mutuwa dan uwa kaduwa mai fagauni ya bar bar ba za ta yi fa'ida wa ma ali na dangin dangira a ba zai yi wawa tuni an gaza da daren kure ba fa'ida wa arziki ake nema da sani ba a da batawa yan uwa
mai gidan gila shi baje maran wani gi yake wa
mai gidan gila sai
ka za a baje maran as as yake ba yan uwa
tafiyar sahara malam ba da kare ake wa ishe mili na kaya ba jaki aka wa izuwa kiwo na doki ba wai dan a cifa ake wa inda na taka sawin giwa ba san amala ne wa daukaka ake nema da sani ba da ja'iwa wa saboda ka za ba hana yanka take wa mai gidan gila shi ba zai so a sanji ba wa haka nan makaho ba zai so a sanji ba wa magana nake da azanci kai dan uwa kaduwa nasara ake nema da sani ba da fitinawa
mai gidan gila shi baje maran wani gi yake wa
mai gidan gila sai
ka za a baje maran as as yake ba
yan aikin fasaha ba wai dauke saka wani wa baiwar hikima ba kyautar dan adam ne wa aiki akan ilimi mai runto ba zai iya wa kai mai ikon kwa mai aljannu ba za su ba wa riba ake nema da sani ba da rigima ba dan uwa
wai gidan gilashi ba jimaran wai rigi yake wa
wai gidan gilashi
ko za a gogo ba jimaran as as yake ba
gare is gilanci bari gare sawa wacewa sutura ta iskanci wa kayan ado banewa maza kai shaki baritin kaho da na wurga ko mai kake an yi sha'awa kaje ka duwa rahama ake nema da sani ba rashin sani ba eh
wai gidan gilashi ba jimaran wai rigi yake wa
wai gidan gilashi
ko za a gogo ba jimaran as as yake ba
ina fir'auna da hamana dan uwa kaduwa ina kaza za karuna ko ba ku tunawa izgini ba kai ya abu jahilla abu lahabiwa kusa kusa je kafan kwambaro shege kaduwa lafiya muke nema da sani ba da yin kazawa uwa
wai gidan gilashi ba jimaran wai rigi yake wa
wai gidan gilashi mangiya ta hanya a fiade yaro da bawwa yuwa bata jimarin la haula kaje kaduwa wa aziyana kan kowa bawa are nakewa ai nazari fada ta ka tsantsan duwa duwa buɗi ake nema da sani ba da ko kawawa
wai gidan gilashi ba jimaran wai rigi yake wa
wai gidan gilashi
ko za a gogo ba jimaran as as yake ba yan
uwa Allah gafuru rahim mai rahama ta duwa ya asa ataro azim mai mulkin aduwa ya muqtadir Allah na duso aduwa nani fi isa kogun bayan ka kasa suduwa yarda nake nema da sani nazo aduwa Allah
wai gidan gilashi ba jimaran wai rigi yake wa
wai gidan gilashi Adelina sarki bai tsere yawa zamani wa
yan uwa
shugaba karimi bai kubuce yawa zamani wa
yan uwa
malami wali bai tsira a zamani wa
yan uwa
mini gani bai tsere wa kaskanci wa masanan fake nan balle kwasigi idan ma abba uwa uwa
wai gidan gilashi ba jimaran wai rigi yake wa
wai gidan gilashi
ko za a gogo ba jimaran as as yake ba yan
ko wani tsuntsu kukan rinkar su yake wa saniyar gaba ita ce makwafin yan baya duwa
yan uwa
hankali ake aiki neman hankali aduwa
yan uwa
kunya ma'aunin dan sunna aba dan agwaiwa falala ake nema da mutunci babu zamba yan uwa
ko za a gogo ba jimaran as as yake ba yan
rike na azo aduwa dan nasarawa ne na tudun mulki duwa ke kira da sauti a saukake bacha kudiwa sautin ayo nazarin sa ake baje kaucewa da ce muke nema da sani ba da tsokanawa Lingila say, Gishi Kingila say, Gidangila say, Magidangila she, Bajimaru, Wagi Akiwa, Makaza Abu, Bajimaru, as the Kiwa,
Magidangila she, Bajimaru,
Wagi Akiwa, gidan gila shi bajimuru warigi yakewa mai kaza akuku bajimurin asa as yakewa yan uwa